الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 6 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da fadakarwa daya-daya kasancewar a yau muna 31 ga watan Sha'ban yau ne diban fari idan Allah ya sa an ga wata a yau to ya zama wajibi a kanmu a gobe mu dau azumi idan ba mu samu labarin ganin wata tuyini na gobe shine ake kiran shi da yawmu shak yini na kokonto game da tsayuwar wata domin duk wanda bai samu labarin ganin wata ran 30 ga watan Sha'ban wannan ana kiran shi yawmu shak wannan yini baya halatta mutun ya azumce shi da nihin cewa in ma labari ya cin mun cewa wata ya tsaya daman ni na tashi da azumi duk wanda yayi haka tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari riwaya ta Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda na fada cewa man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto game da tsayuwar wata tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sai dai in mutum ya kasance daman yana azumin litinin da alhamis kamar yanda yau lahadi ce gobe litinin ne to idan baka da labarin tsayawar wata a yau to kana iya tashi da azuminka na nafila da ka saba yi litinin da alhamis a gobe kamar yanda hadisi ne ingantacce na cikin sahihain ko mu ce ma hadisi ne muttafaqun alai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa kana ar-rajul alladhi yasumu sawman falyasumhu aw kama qala manzon Allah yace kada ku gabaci wata na Ramadan da azumin yini daya ko yini biyu manzon Allah yace sai dai mutumin da daman ya kasance yana azumtar wani azumi kenan irin rane kulitinin da alhamis manzon Allah yace falyasumhu wannan ba laifi yana iya azumtar shi to dan haka kasancewar kenan wanda ya saba azumi na nafila to yakan iya tashi da shi a gobe idan bai samu ba labarin wato tsayawar wata a yau idan ko ya dau azumi aka wayi gari sai ya samu labarin cewa ai wata ya tsaya a jiya, to take yanke sai ya rikida niyyarsa, wannan niyya ta azumi na nafila, sai ya jefar da ita a lokacin nan ya saka niyya ta azumin Ramadan a cikin zuciyarsa. An gane ku? Daga wannan lokaci zai yi niyyar azumi na Ramadan ya wuce da shi, kuma ba maganar a ƙarshen wata cewa sai ya rama wato azumi ɗaya. Shi kasancewar wanda kwana da niyya game da azumi na Ramadan ya zame masa wajibi, mutumin da yake da labarin tsayawar wata. A yanzu ma in muka samu labarin cewa wata ya tsaya, a yanzu ma za mu iya saka niyya ta azumtar wannan wata a cikin zukatanmu. An gane ko? Kafin ketowa alfajir ya zama wajibi ga mai azumi na farilla ya kwana da niyya. Azumi na farilla baya halatta yin niyya bayan ketowa alfajir, wannan ya takaita ne ga azumi na nafila. Shi azumi na nafila idan ka wayi gari baka ci ba baka sha ba, to a wannan lokaci in kaga kana da nihin yin azumi a lokacin nan kana iya niyyar azumi ka wuce da shi. Amma in azumi na farilla ne sai an kwana da niyya. Wannan kenan ga wanda yake da labarin tsayawar wata. Wanda ba shi da labarin tsayawar wata sai bayan an wayi gari, ko da ya ci ya sha, idan ya samu labarin wata ya tsaya a jiya, daga lokacin nan zai kame gabarin ci da sha da kusantar iyali ya saka niyyar azumi a cikin zuciyar shi in ya so ya ci gaba, ko da bayan azhar ne. An gane ku? Sannan kuma ba maganar ya rama cewa wannan yini sai ya rama shi a ƙarshen wato azumi bayan wucewar azumi, kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haka. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul libas, kuma muna cikin babi na farko, babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin sanya fararen tufafi. Bayani ya gabata sanya fararen tufafi sunna ce mustahabba. Dalili akan haka su ne hadisai biyu wanda malam ya zo da su a farkon babin. Hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ilbasu min siyabikumul bayad, manzon Allah ya ce ku sanya farare daga cikin tufafinku. Kaga wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mu sanya farfarin tufafi, amma umarnin baya fa'idantar da wajabci. An gane ku? Baya fa'idantar da wajabci. Iya abinda yake wajibi shine mutum ya saka tufafin da zai suturce al'aurarsa, amma sanya farin tufafi wannan matsayin shi mustahabi. Sai manzon Allah ya ce fa innahu min khairi siyabikum, domin farin tufafi yana daga cikin fiyayyen tufafin ku ku mu'minai. Sai ya ce wa kaffinu fiha mautaku, manzon Allah ya ce kuma ku mama matan ku likafani a cikin sa. Don haka wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana tabbatar mana sunna ce mustahabba sanya fararen tufafi. Shine sai malam yake cewa wa jawazil ahmar, da halaccin sanya jajayen tufafi. Bayani ya gabata jan tufafi a magana mafi inganci baya halatta haramun ne, tare da cewa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa makruhi ne, wanda mun hakaito maganganu takwas na malamai akan wannan mas'ala. Magana mafi rinjaye, jajayen tufafi jajaye wur, wannan sanya su baya halatta, sai dai idan an gauraya su da wani kala wanda yake na daban. Kamar yanda hadisan da suka zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jajayen tufafi, malamai sun yi bayani ba jajayen tufafi bane ba waɗanda suke jajjawur. An gane ko? Wato tufafi ne wanda yake ja da baki, wanda saka ce daga cikin sakar Yaman, ma'ana ba jajaye bane ba wanda yake wur, ma'ana zare ne wanda yake baki da ja aka hada aka saka, kamar yanda ake saka sakala. Don haka wannan magana ita ce magana wadda take mafi rinjaye. Kwata-kwata jajayen tufafi baya halatta musulmi yasa. sannan sai yace wal aqdar, wato da halaccin sanya tsanwayen tufafi, wanda shi ma hadisi ya gabata a kansa. Sai yace wal asfar, wato da tufafi wanda yake rawaya rawaya ko kace masara. Sai yace wal aswad, wato da tufafi wanda yake baƙaƙe. Sai yace wa jawazihi min qutnin, yace da halaccin sanya tufafi wanda aka saka da auduga, wa kattan ko kuma da rama, wa sha'ar ko wanda aka saka da gashi, kamar gashin dabobi akan saka tufafi. Sai yace wa sufin, wato da abdugar gashi, wa gairiha da waninta illa alharir, yace sai dai alharir shine kwata kwata baya halatta daga da Allah. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abu Sa'id, Allah ya ƙara masa yadda, shine Amr ibn Quraiz na faɗa cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi imamatun sauda, yace ka ce kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato a kansa da bakin rawani. Qad arkhaqa rafaiha baina katifaihi, haqiqa ya saki wato halishin rawanin tsakanin kafadinsa. A lokacin da yake ba su labari yake cewa ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan labari da nake ba ku yace wallahi kamar ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda, yace a jikinsa akwai bakin rawani, a kansa akwai bakin rawani. Sai yace kada arkhaba rafaiha baina katifaihi, haqiqa ya saki wato gefin rawanin ko mu ce halshen rawanin, baina katifaihi tsakanin kafadinsa. Wannan riwaya ce ta al-Imamu Muslim. A wata riwaya ta shi sai yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khataba an-nasa wa alaihi imamatun sauda, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya ma jama'a kuɓuba a kansa akwai bakin rawani. Wanda bayani ya gabata, wannan hadisi me yake tabbatar mana halaccin sanya baƙaƙen tufafi. Sanya baƙaƙen tufafi abu ne wanda yake wato na halak, kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya sanya baƙin rawani. Illa kasancewar anan kamar yanda muka yi bayani a baya cewa na nuna cewa halaccin limammai masu khutuba wani lokaci su sanya bakin rawani, amma ba yana nuna kullun in limami zai hawo minbari ya sanya bakin rawani, domin yin haka wato sabanin sunna ne, zai kai wasu su fahimci cewa yin khutuba da bakin rawani sunna ne, alhali ko ba sunna bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya bakin rawani domin ya nuna mana halaccin sanya bakakin tufafi. Kuma mun yi bayani anan a baya cewa in har kasancewar wato ƴan bid'a suka shahar da sanya wannan bakin rawani, to a matsayin ka na ahlus sunna bai yadda cewa ka lazumce shi ba dan komai ba, saboda kada a maka mummunan zato a tuhumce ka cewa kai ma kana daga cikin su. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض صهولية من كرسف ليس فيها قميص ولا إمامة. متفق عليه. قوله الصهولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى صهول qaryatin bil yaman wal kursuf al qutn. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan riwaya ce ta Aisha, Allah ya kara mata yadda, ke cewa kufina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi salasati aswabi, tace tabbas amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkafani a cikin zane uku, bidin waɗanda suke farare ƙal, lafazin bir jami'i ne na abyar sahuliya sakar wato alƙaryar da ake kiranta da sunan sahul min kursuf kuma tufafin na auduga ne laysa fiha qamisun a cikin wato zane uku da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kafani Aisha tace ba riga wala imamatun balantana rawani zane ne kawai guda uku aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kafani don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa in za a ma mamaci likafani abinda yake sunna kamar yanda bayani ya gabata a yi masa likafani a cikin fararen tufafi in so samu ne farin tufafin ya kasance na auduga ne kamar yanda a nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda take tabbatar mana cewa amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama likafani a cikin zane uku farari kal waɗanda suke kuma na auduga wanda wannan zane uku da aka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama likafani an saka su ne a wata alƙarya daga cikin biranen Yaman ana kiran birnin Sahul shine tace sahuliya sakar sahul laysa fiha qamisun a cikin zane ukun wato ba maganar riga wala imamatun balantana rawani kaga irin yanda ake ma mamata likafani a yau sabanin sunna ne zaka ga yin za a ma mamaci likafani farko a zo a yi masa gyabtu ko kace gyabtu ko kace kurjalle ma'ana za a yi masa wani ɗanbanti sannan bayan haka a zo a yi masa riga idan an masa riga sai a yi masa likafani wannan rawani bayan an masa rawani sannan sai a zo a yi masa lifafa guda uku wannan guda biyu in ka hada sun zama biyar haka galibi ake ana idan mace ce suna mata har guda bakwai a mata wato shine gyabto ma'ana dan tuhi sannan a yi mata riga sannan a yi mata ɗankwali sannan a yi mata wato hijabi shine mayafi sannan kuma a zo a yi mata lifafa guda wato uku in ka hada sun zama nawa sun zama bakwai kenan to iya abin da ya tabbata a sunna mamaci ana masa likafani da zane uku zane na farko idan aka shimfiɗa sai a janyo wannan harshe a limka sannan sai a ɗauko wannan a naɗe shi a ciki sannan kuma sai a ɗora a shimfiɗa zane na biyu hannu sai a ɗora shi sai a naɗe shi a janyo wannan harshe a limka sannan a janyo wannan harshe a limka sannan sai a ɗauke shi hannu sai a shimfiɗa zane na uku sannan a ɗora shi shi ma a janyo wannan harshe a limka sannan a janyo wannan a limka sannan sai a sanya wato zai wannan kenan wani zare sai a naɗe shi a ɗaure wajen kan a ɗaure wajen kafar tsakiyar kuma sai a zarge wannan shine iya abin da yake sunna don haka kuma a yin haka babu bambanci tsakanin namiji da mace yanda aka ma namiji haka za a ma mace akwai wani hadisi na Laila bintu Qa'if as-Saqafiyya wanda ta rawaito cewa an ma diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama likafani a cikin tufafi guda biyar wannan hadisi ne ba'ifi bai inganta ba saboda a cikin sanadinsa akwai wani marwayaci Nuhu ibn Hakim as-Saqafi Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya ce marwayaci ne wanda yake majhul kwata-kwata ba a san shi ba an gane ku duk lokacin da aka samu marwayaci majhul a cikin sanadin hadisi wannan hadisi ne da'ifi baya halatta a kafa hujja da shi don haka a nan Aisha ta ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani fi salasati aswabin bibi a cikin tufafi uku farari kal sahuliya sakar sahul min kursuf na auduga laysa fiha qamisun ba maganar riga a cikin wannan zane uku wala imamatun tace ko rawani babu zane ne guda uku kawai don haka ba kai wahala ne sai an kai ma tela an sha jira yana wani dumke-dumke zanan kawai za a samu iya tsawon mamaci da fadinsa a samu zane wanda yake mai kauri, wanda yake kuma fari kal, wanda yake tsabtatacce, haka ake ma mamaci duka bane. In ya so sai a yaga daga jikinsa a samu zaren da za a samu a zargi wanda za a daure wajen kan da wajen kafar, haka za a ma babba namiji ko mace, haka za a ma yaro. Zane uku ake ma mamaci duka bane. Shi zane na farko wannan wajibi ne, dole ne mamaci ai masa duka bane. Kaiwa ya zamanto guda uku, wannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Inda hali, in babu hali, in halin zane daya kuke da shi, wannan zane daya da shi za a yi masa. Inda halin yi masa, to a samu zane uku a yi masa. Wannan yana nuna mana kenan hadisi da ya gabata da ya ce wa kaffinu fiha mautaku, manzon Allah ya ce kuma mamatanku likkafani a cikin fararen tufafi. Don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya karbi rayuwarsa da farin tufafi aka masa likkafani. Kuma wannan yana nuna mana mamaci kenan ba a masa rawani, ba a masa riga balantana wando a cikin wannan a wajen yi masa likkafani. Lufafa uku ake masa, kuma ba a wuce ukun, ukun shine sunna. An gane ko? In mace ce ce ma uku za a yi mata. Sabani ga abin da yake cikin littattafan malikiya cewa in namiji ne za a yi masa likkafani biyar, a biyar kin suka ce akwai wando, akwai riga, akwai rawani, sannan kuma sai shine suke kira gyabto kenan, a yi masa gyabto, a yi masa riga, a yi masa rawani, sannan sai a yi lufafa biyu. Idan mace ce ce suka ce an so a yi mata bakwai, idan aka mata ma'ana dan tuhi, sannan a yi mata riga, sannan a yi mata mayafi, sannan suka ce sai a yi mata lufafa guda hudu, in an hada kenan ya zama bakwai. To wannan duka babu wani hadisi, babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abin da ya tabbata na sunna a wajen likkafani shine wannan hadisi. Wa anha radiyallahu anha annaha qalat خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرء مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. قوله المرء بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بلحاء المهملة هو الذي فيه سورة رحال الإبل وهي الأكوار. Wato daga Aisha Allah in karamata yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata safiya ya fito cikin jama'a, wa alaihi mir'un murahhal, tace a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato akwai mayafi murahhal wanda yake mai zanen sirada, wanda an masa zanen sirdi, kamar yanda ake ma tufafi ado ai masa wani zane. To wannan zane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito da shi, an masa zane, amma hoton menene aka zana a jikin shi? Shine hoton sirdi, sirdi da ake dorawa akan raƙumi ko kan doki. Shine tace wa alaihi mir'un, a jikinsa wato akwai mayafi murahhal wanda yake mai zanen sirdi, mai sha'ari kuma na gashi ne shi mayafin da aka saka. Aswad kuma kalarsa baki ne, kalan mayafin baki ne. Wannan shine dalili a baya da malam ya ce haka nan ya halatta a saka tufafi da gashi. An gane ku? Gashin dabobi da ake yanka akan saka tufafi da shi a wancan lokaci, isgar gashi kenan. Kuma a hadisin da ya gabata na likkafanin da aka masa, mai Aisha ta ce min kursu, wato na auduga. Shi ne malam ya ce da halaccin a saka tufafi, in ma da auduga ko da rama ko da gashi ko da audugar gashi wadda ake yanka daga jikin ƙanƙanan dabobi, ma'ana tumakai. To shi ne a nan ta ce wa alaihi mir'un murahhal, wato a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mayafi murahhal mai zanen sirdi, mai share, wanda an saka shi da gashi, aswad kuma kalan baki ne. Wannan hadisi yana dalili ne wanda yake nuna mana halaccin sanya baƙaƙen tufafi, ya halatta mutum ya sanya baƙaƙen tufafi, kamar yanda wancan hadisi da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi khutuba a kansa, wato da baƙin rawani, kuma da hadisin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran da ya ci Makka da yaƙi, manzon Allah ya shiga birnin Makka, akan shi akwai baƙin rawani. Waɗannan hadisai da wannan hadisi suna nuna halaccin musulmi ya sanya baƙaƙen tufafi. An gane ko sanya baƙaƙen tufafi ba sunna bane, matsayin shi halak ne. Akwai bambanci tsakanin halak da sunna. Sannan kasancewar sanya baƙaƙen tufafin kuma kada ya zamanto ya keɓanta da wani lokaci ko kuma wata munasaba, kamar yanda gama garin jama'a a yau in kaga wasu sun sanya baƙaƙen tufafi to an samu wata munasaba. Wasu sukan sanya baƙaƙen tufafi wai in an musu mutuwa, kamar yanda al'ada ce ta jahiliya, in an ma mutum mutuwa sai ya sanya baƙaƙen tufafi wai yana cikin yanayi wanda yake wai na damuwa da ɓacin rai. Kamar yanda kafirai a yau in kaga sun sanya turwafiyarsu waɗanda suke baƙaƙe, to mutuwa ce aka yi. Galibi a cikin Turawa al'adarsu in kaga sun sanya baƙaƙen kaya, wannan turwafiyarsu an sa su ne a sababin wata mutuwa da ta faru, wanda mu kuma a yau kayan ado ne a gunmu. To don haka keɓance wannan tufafi baƙaƙe game da wani zamani ko kuma wata munasaba, wani abu ya faru wanda a al'ada baƙaƙen kaya ake sawa, to wannan kwata-kwata baya dacewa. Amma haka ka ga dama ne ka sanya baƙaƙen tufafi, wannan ka aikata halak. Inda za ka rayu da baƙaƙen tufafi gaba ɗayan rayuwarka, wannan ba laihi ba ne. Amma keɓance wani lokaci, wannan bai dacewa. Sai dai kamar yadda muka yi bayani, a cikin yanayi wanda yake na sanyi, yanayi na sanyi galibi baƙaƙen tufafi ko mu ce kaya masu duhu-duhu sun yi maganin sanyi. A irin wannan lokaci ne ba laifi ba mutum ya sanya baƙaƙen tufafi ba don komai ba, saboda ya kare ma kansa, wato shi ne tsanani wanda yake na sanyi. Amma a sababin an yi wata mutuwa ko wani abu ya faru a sanya baƙaƙen tufafi, wannan baya dacewa. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. وتدقى المغيرة ابن شعبة الله إكرم سيدا نافدا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani dare cikin wata tafiya da muka yi tare da shi. Al-Mughira ibn Shu'ba yana ɗaya daga cikin khadiman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke kama masa aikace-aikace ana zaman gida ko ana cikin hali na bulaguro. Fa qala li, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ni ama akama, manzon Allah yace ko akwai ruwa tare da kai? Qultu na'am, nace masa kwarai. Fa nazala ar-rahilatihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sauka daga raƙuminsa. Fa masha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tafi. Hatta tawara, har ya fake ga idanun jama'a fi sawadil layli, a cikin duhun dare. An gane ku? Kuma ja'a, manzon Allah ya je biya buƙatar sa sannan ya dawo. Fa afraqtu alaihi min al-idawa, yace sai na dauki wannan gumbali, wato na ringa zuba masa ruwa. Lafazin al-idawa wato ita ce wata buta da ake yi ta laka a wancan lokaci, shine ake kira da al-idawa, shine a Hausa ake kiran shi gumbali. Shine yace fa afraqtu alaihi min al-idawa, wato sai na zuba masa ruwa, wato daga cikin wannan gumbali. Fa ghasala wajhahu, manzon Allah ya wanke fuskarsa. Wa alaihi jubbatun min sufin, yace a jikinsa wato akwai jabba, an gane ko, ta audugar gashi, ita ce a Hausa ake cewa jabba. Idan aka ce jubba, riga ce wadda ake yin ta, kamar misali riga ce wadda tana dan tsayawa kamar wajen kwabli, kuma kasancewar nan gabanta a bude yake, ita ce ake kiranta jubba. Kamar dai irin wannan riguna da ake kawowa na zamanin dari, kamar galibi daga Libya ana kawo su, su ne ake kira da jubba. A Larabci sai ka ce jubba, in a Hausa ne sai ka ce jabba, saboda Hausar Larabci kalima ce Arabiya, aka aro aka Hausantar da ita, ake kira da jabba. Shine yace wa alaihi jubbatun min sufin, wato a jikinsa akwai riga wadda ake kiranta jubba, min sufin, ta audugar gashi. Su shine gashi na kankanan dabobi, tumakai da ake yanka, wannan gashi ana saka tufafi da shi. Sai yace falam yastati an yukhrija zira'aihi minha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu damar yanda zai fitar da damatsansa wato daga cikin wannan jabba, saboda tana da karamin hannu, bayan da za a iya zaro hannun shi haka ya zamanto damtsan shi ya fito, an gane ko. Ita in ka sa kawai bakin nankin abu da yake hannun, amma daga nan a matsayi yake rigar, sannan ana bude ta daga nan, tana tsayawa galibi wajen bakin kwabi, tana da karamin hannu. Shine yace falam yastati an yukhrija zira'aihi minha, bai samu damar da zai fito da damatsansa wato daga cikin hannun rigar haka ya janyo su, domin hannun a matsayi yake, sai dai in hudda za a yi mutum ya janyo ya hudda, amma in ka sa hannun in ka janyo daidai nan yake tsayawa don tsambe ya fitowa. Hatta akhrajahuma min asfalil jubba, wato sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da hannuwa da matsan nasa daga kasan jubbar, shine sai ya janyo hannun haka sai ya huddo shi daga cikin jubbar, kenan ya janyo ya bar hannun, ya bar kofar hannun. Shine yace hatta akhrajahuma, har aka kai lokacin da ya fitar da damatsansa, min asfalil jubba, wato daga kasan jabbar. Fa ghasala zira'aihi, manzon Allah ya wanke damatsansa, wa masaha bi ra'sihi, ya shafi kansa, kuma ahwaitu, al-mughira yace sai na sunkuyo, li anzi'a khuffaihi, domin na fitar masa da kuffinsa. Fa qala, sai manzon Allah yace da ni da'ahuma, yace rabu da su, karka fitar da su, fa inni adakaltuhuma qahiratayn, manzo Allah yace domin na shigar da kafafuwana a cikin waɗannan hufin, qahirataini, halin suna tsarkakakku, ma'ana bayan na yi arwalla cikakka, manzo Allah yace na shigar da kafafuwana a cikin wannan hufi, wa masaha alaihi ma, sai manzo Allah yayi shafa akan hufin. Muttafaqun alai. A takaice wannan hadisi, mu dau gaba ta farko da yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare a cikin wani bulaguro, wannan yana nuna mana in mutun zai yi bulaguro ba laifi yakan iya daukan wanda zai yi bulaguro tare da shi domin ya kama masa aikace aikace, kamar wanda zai ringa masa hidima, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare ne da ɗaya daga cikin khadimansa, shine Al-Mughira ibn Shu'ba. Manzo Allah ya ce da ni amma akama, yace shin akwai ruwa tare da kai, nace masa na'am. Manzo Allah ya sauka daga kan raƙuminsa sai ya tafi hatta tawara, har ya fake game da idanun jama'a, wannan yana nuna mana ko a cikin dare ne, idan zaka biya buƙatar ka zaka yi bawali ko bayan gari, to ya zama wajibi ka nisanci jama'a, inda ba za su ganka ba, kuma inda ba za su ji sautin abin da yake fita daga jikinka ko kuma warin abin da ya fita daga jikinka. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai biya bukatarsa, manzo Allah yakan tafi cikin daji sai ya nisanta inda ba a gane shi. Shine yace anan hatta famasha hatta tawara, manzo Allah ya tafi hatta tawara har ya fake ga idanun jama'a, fi sawadin layli, a cikin duhun dare. Baka ce ba dare ne, bari in tsaya in tsugunna nan kusa. To idan ka tsugunna kusa da jama'a, me yiwa za su ji sautin abin da yake fita daga jikinka, ko kuma su ji warin abin da ya fita daga jikinka, ko da ba sa ganin kenan al'aurarka. Kenan dan haka abin da yake sunna ko cikin dare ne idan mutun zai biya buƙatar shi nisanci jama'a kenan. Kuma ja'a sannan manzon Allah da yaje ya gama biyan buƙatar sa sai ya dawo. Shine anan Mugira yace fa afraqtu alaihi min al'idawa, sai na zuba masa ruwa wato daga cikin wannan gumbali na ringa zuba masa. Manzon Allah ya taro hannuwansa na zuba masa. Wannan yana nuna mana halaccin mutum ya nemi taimako da wani akan yin tsarki. Arwalla ko wanka, ka nemi wanda zai ringa zuba maka ruwa, yana zuba maka ruwa kana wankewa. Kamar yanda anan ya rike butar yana zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana wanke gabbansa. Shine yace fa ghasala wajhahu, na zuba masa ya wanke fuskar sa. Sai yace wa alaihi jubbatun min sufin, a jikin sa akwai jabba wato ta audugar gashi. Kenan wannan halaccin kenan saka tufafi game da wato gashin da ake yanka daga cikin dabobi, halak ne a saka tufafi domin tsarkakekke ne, ba najasa bane ba. Sai yace falam yastati an yukhrija zira'ihi minha, manzon Allah bai samu damar da zai iya fitar da damatsansa wato daga cikin jabbar, ma'ana daga hannun jabbar, ya janyo haka damatsan su fito. Manzon Allah bai samu damar haka ba, saboda hannun rigar a kuntace yake. Sai yace hatta akhrajahuma min asfalil jubba, ai ila an akhrajahuma, har aka kai lokacin da ya fitar da su min asfalil jubba, wato daga kasan jubbar. Manzon Allah ya janyo hannun sai ya fito da damtsa. Fa ghasala zira'aihi, manzon Allah ya wanke damtsansa wa masahabi ra's. Bayan ya wanke damtsansa, manzon Allah sai ya shafi kansa. Al-Mughira yace thumma ahwaytu, sannan sai na sunkuyo, li anzi'a khuffaihi, domin na fitar masa da kuffinsa. Khuff wani suseti ne na fata da ake kera shi a wancan lokaci, akan sanya shi, kuma sannan matsayin takalmi ne, suseti ne na fata da ake yin sa. Fa qala, sai manzon Allah yace dahuma, rabu da su, ma'ana karka fitar mun da su. Fa inni adkhaltu huma qahiratayni, domin na shigar da kafafuwana a cikin su, manzon Allah yace suna tsarkakakku, ma'ana bayan nayi arwalla cikakka na sanya wannan kofi. Wa masaha alaihima, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shafa a kansu. Shine sai yace a wata riwaya, wa alaihi jubbatun shamiyya, a jikinsa wato akwai jabba kira sakar birnin Sham, ma'ana wadda ake dinka ta a birnin Sham. An gane ko an dangana ta zuwa birnin Sham. Shine yace wa alaihi jubbatun shamiyya, wato wadda take dinkin birnin Sham. Sham a wancan lokaci ta hada wasu garuruwa da Filistine da Lubnan da Urdun, ita ce Jarrani, sannan da Suriya. Waɗannan garuruwa hudu su ne ake kiransu biladu Sham, da Filistine da Lubnan da Suriya da Urdun, waɗannan su ne kenan wannan biladu Sham. Sai ya ce ghayyiqatul kummaini, wato mai kuntataccen wato hannu. In aka ce al-kum shine hannun riga, shine yace bayyikatul kummaini, ma'ana mai kuncin hannun riga kenan, damtsan baya iya fitowa domin an kuntace nan. Wannan kuma yana nuna mana bulaguro yana buƙatar shiri. In zaka yi bulaguro, ka sanya tufafin da ba za su wahaltar da kai ba, saboda wannan tufafi ne wanda ya dan matsi jiki, ma'ana ba wata riga bace ba wadda kana tafiya kana sabewa kamar yanda gari ba kayan bulaguro bane. An gane, duk da cewa irin bulaguron namu a yau ya dan sha bamban da irin bulaguron su a wancan lokaci, saboda bulaguro ne akan dabobi, raƙumma da dawakai da sauransu, akwai yawan sauka da wannan. Amma yau bulaguro ne in ma a jirgin sama ko a mota ko a jirgin ruwa ko a jirgin ƙasa. An gane ku? A nan hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya irin wannan riga a cikin bulaguro, saboda kasancewar babu wahala game da tattarewa da sauransu. Amma inda a ce misali kamar mayafi ne, kaga kasancewar ana sabewa ana yafawa, wani aiki ne wanda yake mai zaman kansa. Sannan wannan hadisi wato dalili ne akan shafar kuffi, wanda bayani ya gabata shafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata akan khuffi da susaiti da takalmi gaba ɗayan su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan kowanne daga cikin su. Na hudun su shine yayi shafa akan rawani. Idan mutun yana cikin zaman gida an bashi damar wato tsawon yini da dare awa 24. Misali a yanzu a lokacin magarba in kai arwalla cikakka ka sanya kufi ko ka sanya susaiti, to lokacin isha in arwallarka ta warware in ka sake arwalla ba sai ka cire wannan susaiti ba. Idan ka shafa ruwa a kanka sai ka shafi saman susaitin kawai haka. Haka nan in lokacin asuba yayi in arwallarka ta warware idan kai arwalla ba sai ka fitar da wannan susaiti sai ka yi shafa a kansa. Sai ka kai lokacin magarba ta gobe an baka dama awa 24. Sai dai in janaba ta same ka, to wannan kuma ya zama wajibi ka fitar da wannan susaiti domin ka hada jikinka da ruwa, domin hada jiki da ruwa a wankan janaba wannan wajibi. Idan ko mutun yana cikin halin bulaguro, to wannan an bashi kwana 3, an gane ko awa 72 kenan. Idan mutun yana cikin hali na bulaguro, to zai iya shafa akan kufinsa ko susaitinsa ko takalmi tsawon kwana 3. In bulaguro ya tsananta har ma sati guda mutun yana iya shafa, domin akwai hadisi tabbatacce daga Umar Allah ya kara masa yadda, wanda wani ya zo wajen Umar Allah ya kara masa yadda, Umar yake tambayar shi kwana nawa kai shafa, yace tsawon kwana 7, yace ka dace ma sunna. In bulaguro ya tsananta tsawon sati guda mutun yana iya yi ba tare da ya fitar da takalminsa. Kamar misali irin wannan takalma masu wuya, al-lamari, takalma irin na sojina da sauransu, sati guda mutum zai iya yi takalmin yana kafarsa. In yayi arwalla kawai iya abinda zai yi shafi saman takalmin yayi sallah da takalmansa. Amma in janaba ta same shi dole ne ya fitar da wannan takalmin, ko ya fitar da susaitin dole yayi wanka. To shine anan yace wa masaha alaihi ma manzon Allah yayi shafa wato akan kafafuwan nasa. Sannan kuma wannan hadisin raddi ne akan waɗanda suke raye cewa ai shafa akan kufi an shafe shi. Wai ayar da ke cikin suratul ma'ida ita ta shafi shafa akan kufi. Ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Waɗanda suka raye cewa wannan aya ta shafi shafa akan kufi, akwai irin yan shi'a, domin su yan shi'a ba sa shafa akan kufi, ba sa shafa akan kufi, kuma su hallo ba sa wanke kafa a cikin arwalla, ba sa wanke kafa a cikin arwalla. In sun zo a cikin arwalla in sun shafa ruwa a kai, to kafa kawai shafa suke, ba sa sanya ruwa su wanke ta. An gane ko? Menene dalilin su? Wai Ubangiji Ta'ala ya yi adafin wa arjulakum ilal ka'bayn, suka ce wa arjulakum ilal ka'bayn, da yace famsahu bi ru'usikum, sai yace wa arjulakum ilal ka'bayn, sai suka dau kan cewa ita ma wai kafa shafa ake, domin akwai riwaya wa arjulikum. To malamai suka ce wannan wa arjulikum wannan an masa kasra ne lil mujawara, kamar yadda Larabawa suke faɗa juhru babbin. To dan haka kasancewar anan wato ayar iya abinda take tabbatarwa wa arjulakum ilal ka'bayn, da yace faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, yace wamsahu bi ru'usikum, sai yace wa arjulakum. Lafazin wa arjulakum ma'adufun ne ala aydiyakum, da yace faksilu wujuhakum, wanke fuskokin ku, wa aydiyakum ilal marafiq, ku wanke hannuwanku zuwa kusurwa, gwiwar hannu, sai yace wamsahu bi ru'usikum, ku shahi kawunanku, sai yace wa arjulakum ay faksilu arjulakum, ku wanke wato kawahuwanku. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga ubangijinsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shafar kafa ba a cikin arwalla, in dai matukar ba akwai kufi ba a jikinta ko takalmi ko susaiti. Amma kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanke ta yake, in akwai kufi ko susaiti manzon Allah yakan yi shafa a samanta. Dan haka kasancewar kuma ga hadisi, hadisin da yake tabbatar da wanke kafa wajibi ne, hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waylul lil aqabi minan nar, manzo Allah yace tsananin azaba ta wuta ya tabbata ga dugadugan da ba a kyautata wanke su. Idan aka ce aqab jam'i ne na aqib, ma'ana karshen abu, manzo Allah ya tarar da sahabbai ana cikin bulaguro ya sun yi gaba, manzo Allah da yazo sai yaga suna arwalla, sai yaga ba sa wanke kafafuwa da kyau, manzo Allah sai ya daga murya sai yana cewa waylul lil aqabi minan nar, tsananin azaba ta wuta a ranar kiyama ya tabbata ga dugadugan da ba a kyautata wanke su. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da a arwalla abin da yake wajibi kafa wanke ta ake ba shafa ba, shafar ana yi idan akwai kufi ko kuma susaiti ko kuma takalmi. Don haka ahlus sunna wal jama'a a cikin littattafai na aqida daga cikin abubuwan da suke kawowa sai su ce yana daga cikin aqidar mu ahlus sunna wal jama'a shafa akan kufi, shafa akan kufi, saboda su yan bid'a ba sa shafa akan kufi sune yan shi'a. Shafa akan kufi sahabi sama hadisi ne mutawatir, sahabi sama da 70 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan kufin sa. To dan haka sai suka rayi cewa wai shafa akan kufi an shafe shi, me ya shafe shi wannan aya wadda take cikin suratul maida. Malamai suka ce ita ayar da ke cikin suratul maida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ta sauka ne wato a shekara ta hudu a yaki wanda ake kiran shi ghazwatu banil mustalaq. Ghazwatu banil mustalaq wannan ya kasance ne a shekara ta hudu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku, domin an yi wannan yaki bayan yakin Uhud. Yakin Uhud a shekara ta uku aka yi shi. Ghazwatu banil mustalaq shi kuma an yi shi a shekara ta hudu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan shi kuma aka yi ghazwatul ahzab. Shi kwa yakin Tabuka shi kwa a shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi shi. Wannan hadisi ko shi al-Mughira ibn Shu'ba a wannan bulaguro ne na yakin Tabuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Dan haka anan zamu fahimci fiqhun malam. Anan malam sai yake cewa وفي روايه ان هذه القضيه يتي كانت في غزوه تبوك اياكن تبوك ني ياكن تبوك كو ا شيكره تترا اكاي ان هر وچن ايا تا شاهي شافا اكن خفيا يا زا اي شافر خفي يزو دغ بايا ا شيكره تترا ني مزال صلى الله عليه وسلم المغيره ابن شعبه يزبا مس روايه ار والله لوكچن دي شافي كانسا المغيره يسنكيو دومين يفدا مس خفي مزال الله يتي ا اكياليسو. Manzo Allah yace domin na shigar da kafafuwa na a cikin kufin suna tsarkakakku, manzo Allah sai ya shafe kufin. Ita ko waccan aya wadda ake rayi cewa ta shafe shafa akan kufi a shekara ta hudu ta sauka, shi kuma ka'ida wanda yazo daga baya shi yake shahi na hurku, ba na hurku ba yake shahi abin da yazo daga karshe. Tsakanin ayar da wannan shafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi shekara biyar, domin ita ayar a shekara ta hudu da hijira a ghazwatu banil mustalaq, shi kuma wannan yakin Tabuka a shekara ta tara ne aka yi shi. Babu istihbabil qamis an ummi salamata radiyallahu anha annaha qalat kana ahabba thiyabi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al qamis رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin sanya riga. Idan aka ce alqamis wato ita ce riga, in aka ce riga yadi wanda aka yanka aka fitar da hannuwa aka fitar da wuya shine ake kira da riga. An gane ko? Shine alqamis. Maimakon a wancan lokaci me suke yi galibin tufafin su shine wato al-izar war rida, gyabtu zane da ake daurawa sannan da mayafi da ake yafawa akan kafada. To sai aka samu karin ci gaba wanda Allah yake fahimtar da bayinsa, shine dinka riga a zo yadin sai a yanka a fitar da hannuwa kofar da za a fito da hannuwa sannan kuma da wuya inda za a fito da kai sannan sai a dinka shine ake kira da alqamis shine yace babi ne wanda ke bayani game da mustahabbancin sanya riga kenan sunna ce mustahabba kamar yanda ummu salama Allah ya kara mata yadda na fada cewa kana ahabba siyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqamis take cewa mafi soyuwar tufafi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce riga a cikin duk tufafin da yake sawa to tufafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi so ita ce riga kaga galibin tufafin su zane ne ake daurawa sannan a yafa mayafi amma abinda manzon Allah ya fi so wato ita ce riga riga kenan wanda aka dinka aka fitar da hannuwa aka fitar da wuya kenan wannan yana nuna sanya riga wato sunna ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son haka amma tare da cewa inda zaka gama rayuwarka akan mayafi da zaka ringa yafawa wannan ba laifi bane ka aikata abin da yake na halal an gane ko shi yafa mayafi ba sunna bane amma sanya riga sunna ne kamar yanda anan ummu salama Allah ya kara mata yadda ta nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son haka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu